Amaria,
we didn't get a ticket.
sai kuwai kada ango.
Allah ne.